was the flame, it turned to dust. A love once bright, now turns to rust. The echoes whisper in the dark, a hollow chest, an empty heart. I walk alone on broken ground. No map to guide, no love is found. Each step I take feels worlds apart. I'm trapped inside this empty heart. Empty heart, a hollow drum beats so faint, it's almost numb. Once it danced, now it's torn. A vessel cracked, a soul forlorn. Da-da-da-da-da-da. The sky is gray, the colors fade. A silent hymn, a prayer I've made. No patch to mend, no brand new start. I'm still bound to this empty heart. But in the stillness I can hear a tender hum, so soft, so near. A tiny spark, da 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 da